ci gaba da gafaccin kofin kwallon kafa na mata na duniya da ake yi a kasar Canada. Kasar Brazil ta lalata kasar Korea ta Kudu da ci 2 da nema a wasan da suka yi jiya a birnin Montreal. Mata yar kasar Brazil wacce ta samu bugun daga kai sai mai tsaron gida a minti 53 cikin wasan ta yi nasarar jefa kwallon a ragar Korea ta Kudu wanda ya bata damar shigewa gaba ta kasance wacce ta fi cin kwallaye a tarihin gasar. Mata yar shekaru 37 da haihuwa sau biyar take samun yar kwallon da ta fi kowanne bajinta da kyau a wasan kwallo. A wani wasan kuma da aka buga tsakanin kasashen Spain da Costa Rica an tashi wasan kunnen doki 1-1. Ko da yake kasar Spain ta kaiwa Costa Rica yawancin bara, amma mai tsaron gida na Costa Rica Dina Diaz ta turje. A ranar Asabar Brazil za ta kara da kasar Spain, inda ita kuma Costa Rica za ta haɗu da Korea ta Kudu.